gidana ga kudi na me kike so fada min na baki kyauta ta soyayya
na ji dadi
baby
zan ta fadi
baby
na amince ka zo dan ka bani kyauta ta soyayya baby
baby ya salina ran ki akai ni duba kyauta ta wangare ki bazan bari ba tunda kauna take sa yo maraba zan ji dadi idan ke kamin kyauta ta soyayya ah ah baby ba akan ki na soyayya ah baby